Jugs.
Talk.
Black.
Boy. La maquinaria Intel.
Four. Two. Mwana wao. Kombe. Ai.
Yeshine.
Jirazwana.
Karfe bini amma already muna wajen muna jiran zuwan ka.
One for the cash, one for blue, one for Arab the money. You know we got the money. If you won't come, go tell your mommy.
Muna na muna daka ana gida ana daka ki. To sai ya raka ki. To soja daka ki.
Jira zuwana. Zan shigo da mata.
Zan shigo da
DJ. Zan shigo da kayan shaye-shaye. Jira zuwana. Zan shigo da DJ. Zan shigo da kayan shaye-shaye. Kira su Louise. Ya kira 442. Kira mun Ziya'u. Chasin Amfara. Kalan kida kalan rawa. Dede ruwa dede tsaki.
Ko da yin shi ko ba yin shi muna yin shi. Ana jin shi jin shi jin shi jin shi jin shi jin shi ne. Batun namu ne daga jin kidan ta da ku. Muna na muna daka ana gida ana daka ki.
To
sai ya raka ki.
To
soja daka ki.
Jirazwana. 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 Jirazwana.
Shege to ko ka zo da me zaka zo da Allah ba abin da zaka kawo.